Ashe ki ma kina sona, mafarki ya zama gaskiya.